بسم الله الرحمن الرحيم سي الفصول في اختصار سيرة الرسول وان بابا مالمي ابن كثير يا كارنتا to zamu tashi ne inda malam ibn kathir Allah ya ji kansa yake magana akan nasabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko yake cewa haula'i kulluhum auladu abdul muttalib kaga wadannan da ya ka mana su a baya na'am 83 84 kunga gurin haula waɗannan da ya kama na su daga cikin dangin manzo sallallahu alaihi wasallam dukkan su ƴaƴan Abdul Muttalib ne wasmuhu Shaybatul Hamdi sunan shi Shaybatul Hamdi ala sahih bisa ingantaccen maganzance kun gane ko wasmuhu Shaybatul Hamdi ala sahih ibn hashim dan hashim wasmuhu amru sunan shi hashim amru ne wa huwa akhul muttalib dan uwa ne kuma ga al muttalib wa ilaiha nasabu zawul qurban daga nan ne zuwa ga nan ne kuma aka danganta dangi na manzo sallallahu alaihi wasallam na kusancin shi makusantansa wa abdu shams da abdu shams wa nawfal arba'atuhum wadannan yaran guda hudu wadannan mutanen hudu abna abdu manafin ya'yan Abdul Manaf ne akhi Abdul Uzza dan uwan Abdul Izza suwa kenan ya kace ya ce mana arba'atuhum su ne ga sunan akwai Shaybatul Hamdi akwai Ibn Hashim akwai kuma wani Abdul Shamsun akwai Nawfal wa Abdul Dar wa Abdi abna Qusay wa Abdi abna Qusay da Abdu duk wannan ƴaƴa ne na Qusay wasmuhu Zaid sunan shi Zaid wa huwa akhu Zuhra shi dan uwan Zuhra ne ibna Kilab ƴaƴan Kilab akhi Taym ƴan uwan Taym wa yaqza abi Makhzum da yaqza Abu Makhzum salasatuhum waɗannan mutanen su uku abna umurra ƴaƴan murra ne akhi adi ƴan uwan adi wa husais da husais wa kuma abna ka'ab su kuma ƴaƴan ka'ab ne akhi amir ɗan uwan amir wa sama haka ne ko da sama wa husaima da husaima wa sa'ad da sa'ad wal harith da harith wa auf da kuma auf sab'atuhum abna'u lu'ay duk waɗannan mutane guda bakwai nan ƴaƴan lu'ay ne akhi taymil ardan adram dan uwan taymil adram ibnai ghalib akhi al harith kuma ƴaƴa ne ga ghalib dan harith wa muharib sannan kuma akwai muharib bani fihrin wanda yake ya fito daga bani fihr akhil harith dan harith ibnai malik ayyan malik akhil sult dan uwan sult duk wannan fara saban manzo sallallahu alaihi wasallam yake kawo maka kuma duk babu yan banza a ciki yawa dukan su ne su ne wa in kana wannan sun da yawan sun rayuwa ne lokacin jahiliya akhil harith dan harith wa muharib da muharib bani fihrin okay nay nan ko wa yakhlad da kuma yakhlad bani nadr yakhlad bani nadr na'am akhi maliko da yakhlad wanda bitu daga bani nadr dan uwan malik wa malkan da malkan wa abda manaf da kuma abda manaf wa ghayruhum da makamancin su da wasu su abdul manat ko eh abdul mana Abdul Mana wa gairuhum da wasunsu bani kinana akhi asadin ayin kinana yan uwan asad wa asada wal hun bani khuzaima ayin khuzaima akhi huzail yan uwan huzail kun san kabila ce mai zaman kanta huzail ibnu mudarka ayin mudarka wasmuhu amru sunan shi mudarka din amru wa huwa akhu tabikha shine dan uwan tabikha wasmuhu amir sunan sa amir wa kam'a da kam'a wa thalathatuhum kuma waɗannan su ukun abna'u ilyas ayin ilyas ne akhin nas dan uwan annas wa huwa ailan walid kais kulluha, shine ailan baban kais dukkan su, kabilan kais dukkan su, kilakuma dukkan su walida walid mudar, ya'yan mudar ne akhir biya ya'yan dan uwan Rabi'a, wa kuma sarihan sune, akwai sarihan min walidi Isma'il wanda yake na cikin ayyan Isma'il, wa akhi Anmar, dayan Anmar, wa iyad iyad, wa kad ta yamana, hakika sun kuma Yaman da zama, shine ta yamana kun ga suna ne sai aka mai shifili ta yamana, kaman ma hukumu man amna fi nahar Ramadan, ma hukumu man asbaha fi nahar Ramadan, kai zaka ce fa siyamuhu batil, ana nufin ma hukumu man asbaha fi Ramadana, menene hukuncin wanda ya kunna fitilla, afwan ma hukumu man akala ba'da ma asbaha fi Ramadan, ma hukumu menene hukuncin man asbaha man akala wanda ya ci abinci ba'da ma asbaha fi Ramadan, a cikin Ramadan kai zaka dauka bayan ya waye gari ne, a abinda ke nufi bayan ya kunna fitilla a cikin Ramadan, to ayyo ya kunna fitilla sai da dare. Arba'atum auladu nazar, dukkan su wadannan ya'yan nazar ne, akhi quda, ya'yan quda, dan un quda, fi qawli akthari ahli an-nasab, a cikin fatawa ko maganan mafiyancin malaman nasab na tarihi, kilakuma ibnu mu'addibni adnan, dukkan su ya'yan mu'addibni adnan ne, fa jami'u qabail al-arab, dan haka dukkan kabilul larabawa, yantasibuna ila manzukirtu min abnai Adnan, suna dangantuwa ne zuwa ga wanda na ambato maka daga cikin ƴaƴan Adnan, wa kad bayyana zalika al-hafiz Abu Umar an-Namri, al-hafiz Abu Umar an-Namri ya bayyana da haka fi kitabi, cikin littafin da ya rubuta al-inba bi ma'rifati qaba'il ar-ruwa, bayanin shafiyan bayani gamsashe rahimahullahu Allah ya ji kansa ta'ala madaukin sa, wa quraish ala qawli akthar ahli an-nasab, su kuma quraish bisa ga maganar ko bayanin mafiyancin malaman nasab, wato malaman bangaren malaman tarihi wanda suke shagaltuwa ko himmatuwa da nasaba, to sun ce su quraish humul ladina yantasibuna ila fihr bin malik, sune wanda suke dangantuwa zuwa ga fihr dan malik bin nadr dan nadr bin kinana, wa anshadu fi zalika, akan haka ne ma suka kafa hujja da wannan baiti suka kawo, qusayyun la amri kana yud'a mujammi'a, kun ga qusayyu na rantsi da wanda shekaru nake hannunsa, ana ce mushi mujammi'a, bihi jama'a Allahu al-qaba'il, da shine Allah ya tattaro waɗannan kabilu min fihrin nafihar, kaga wacce nan hujja ce akan cewan mafi yawancin Qurayshawa dangin su yana da alaka da Fihr bin Malik, mun fahimci wannan ko, to bari mu tsaya nan, Allah ya kai mu sai mu tashi, wakila bal jama'a Qurayshin wannan Zur bin Kinana, insha Allah abinda Allah ya ba mu iko muka daidai, Allah ya ba mu lada wanda ne kuskure, Allah ya shafar da mu kuskure ne ya ba mu ikon gyara, subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.